Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana wannan karan akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu rarrun mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da Fara'a da Sarauniya da Nomad da Niya da kuma Dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masauraro assalamu alaikum sarfi lahashin gumin lai tare da baba ya ko makiyar da masauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A cikin wannan shiri na musamman zamu sake zagaya wajihohin Najeriya domin jin yadda ta kaya a zaben gwamnati da ƴan majalisu da aka gudanar a yau a ranar Asabar ta raka watan Maris. Inda za ku ji cewa an gudanar da zaɓukan a wasu jihohi, haka kuma an samu matsaloli da tashin hankali a wasu jihohin ƙasar. Amma kafin mu fara abkawa taskar rahotannin namu, bari mu fara da shan cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu baba ya kuma kiri. Yan Najeriya sun kada kuri'a a yau Asabar domin zabo gwamnoni 29 a cikin jihohi 36 na kasar da ta fi kowace girma a bin tsarin demokradiyya a nahiyar Afirka, yayin da kuma kasar ke kara daukar matakan soja sakamakon hare-hare da ake kai wa ofisoshin hukumar zabe a wasu wuraren kasar. An gudanar da wannan zaben ne bayan zaben shugaban kasa da aka gudanar makonni biyu da suka shuɗe, inda shugaba mai ci Muhammadu Buhari ya lashe zaben a karo na biyu. Ana sa ran za a samu fafatawa mai zafi a wasu wurare tsakanin manyan jam'iyyun siyasar kasar guda biyu da suke mulkin jihohin kasar, da ba wasu jihohi da tattalin arzikinsu ya fi na wasu kasashen nahiyar Afirka. Rahotanni sun nuna cewa an jibge sojoji masu tarin yawa a jihar Rivers, yankin da ke fama da matsalolin tashin hankali a kudancin Najeriya. Jami'ai a yankunan Benin da Ebonyi sun tabbatarwa kamfanin dillancin labarai Associated Press cewa an kona ofisoshin hukumar zaɓe na ƙasar a jihohin da ke kudu maso gabashin ƙasar. Masu sa ido a kan zaɓe su ma sun ce an samu ayyukan 'yan banga da kuma yara da shekarunsu bai kai na zaɓe ba a yankunan. Masu zanga-zangar kin ginin gwamnati a Venezuela sun yi arangama da jami'an tsaro a yau Asabar a wani wuri da aka ware domin gudanar da wani taron gangami a babban birnin kasar Caracas, kasin domin bayyana damuwa ga irin hali da ake ciki na rashin wuta a cikin kasar, lamarin da ya mummunan tasiri akan tattalin arziki da kuma siyasar kasar shekaru da dama. Magoya bayan madugun 'yan adawa Juan Guaido da suka taru a gandun taro na Avenida Victoria sai ihu suna kiran 'yan sanda masu kisa, yayin da suke kokarin kutsawa a cikin 'yan sandan. Daga bisani 'yan sandan da sun janye daga wurin. Shugaba Nicolas Maduro na jam'iyyar Socialist Party ya kira ga magoya bayansa su gudanar da wata zanga-zangar martani ga abin da ya dade yana kira mulkin mallakar da Amurka take so ta yi wa kasar mai arzikin mai. Amurka dai ta dora tsauraran takunkumai na mai akan gwamnatin kasar a wani yunkuri na hana ta samun kudade. Har yanzu galibin yankunan kasar je suna cikin duhu ne biyu bayan ɗauke wuta da aka yi a ranar Alhamis, wanda aka daɗe ba taɓa ganin irinsa ba a cikin wannan lokacin, lamarin da zuwa yanzu ba a gano musababbinsa ba. Ɗauke wutar lantarki ya haddasa matsalolin tattalin arziki da na siyasa a Venezuela, kuma ya jefa rayuwar marasa lafiya da ke kwanciya a asibitoci cikin haɗari, kanin ya tilasta rufe makarantu da ayyuka. Ana shan waɗannan labaran ne a nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Akwai wasu alamu da ke nuna cewa watakila ƙasar Koriya ta Arewa na dab da gwajin makamai mai linzami ko kuma har ba wani kumbu, a cewar tashar rediyon NPR da ke nan Amurka, wacce ta ce wasu hotuna da wata ɗan adam ya ɗauko a sansanin gudanar da binciken ƙirƙirin makamai na ƙasar da ke Samundog sun nuna tarin manyan motoci da ƙanana da jiragen ƙasa da kuma injinan ɗaukar kaya masu nauyi. Wani jami'in bincike a cibiyar nazarin harkokin yau da kullum ta duniya da ke Monterey a jihar California, Jeffrey Lewis, ya ce dama irin alamomi da aka saba gani kenan a duk lokacin da Koriya ta Arewa din take kokarin yin sabon makamai ko kuma kaddamar da rokoki. Wannan al'amarin da ya faru da kwanaki kalilan bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa zai matukar mamaki idan Koriya ta Arewa din ta koma ga gwajin irin waɗannan makaman na nukiliya. Trump ya faɗi haka ne jim kaɗan bayan ganawarsa ta biyu da shugaban Koriya ta Arewa din Kim Jong-un a kwanakin baya a Vietnam. Da ƙarshe a jiya Juma'a ne kuma wakilan Amurka da na ƙungiyar Taliban a Afghanistan suka baiwa kansu wani ɗan gajeren hutu daga doguwar tattaunawar da suka share kwanaki 11 suna gudanarwa a ƙasar Qatar babu ƙaƙƙautawa, inda suke kokarin neman hanyar kawo zaman lafiya bayan sun kwashe shekaru 18 suna gwamza yaƙi a can Afghanistan.
To labaran duniya aka turara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla taskar rahotannin namu za ta fara ne daga babban birnin tarayya a ɗakin da INEC ke lurar abubuwan da ke wakana a zaben kasar, inda Nasiru Adamu Yalika ya zanta da kwamishinan labaru na hukumar INEC din.
To ya kamata mutane su fito su yi zaɓe ko presidential election ko national assembly election ko election na gwamnoni du ya kamata su fito. Mutane na su ne wakilin 'yan jama'a, in ba su fito ba, in ba su yi zaɓe ba, abubuwan da ya kamata yi musu ba za a yi musu ba. So ya kamata mutane su fito su yi zaɓe candidates da suke so.
Mr. Sokoya, wanda ma ya da ba da mamaki a wasu rumfuna kamar a na Abuja ma inda ake zaben ƙananan hukumomi, za a ga kamar jami'an mabacci suke saboda ba mutane sosai.
A to abin da muke ciki, waɗansu mutane zai su ce wannan bai shafe su ba, zaɓe bai dame su ba, wanda za a zaɓe ba zai su yi musu aiki ba, waɗansu zai su zo na a gida suna duban kolo, waɗansu zai su je gonansu, waɗansu zai su ce to ba abin da ya shafe ni. Amma zaɓe ya shafe kowa da kowa. In ka fito in ka yi zaɓe, wanda ka jefa mashi kuriya shi ne zai yi maka aiki. In ba ka jefa ba, in ya shiga presidenti ko ya zama gwamna ko ya zama yan majalisa, zai ce to waɗannan ba su yi min komi ba lokacin da ina neman takara, ba zan yi musu komi ba.
Mista Okoye, mun ji labarin cewa akwai inda aka kokona kayayyakin hukumar zaɓe. Shin ya wannan labarin yake, kuma wa kuke zargi da aikata wannan laifin?
A to mun riga mun yi report zuwa wurin yan sanda abun da ana yi. To gashi abun da an kone ɗaki na INEC, chairman na INEC ya riga ya kira inspector general police, ya kira commissioner ni na police, ya gaya musu to mu ba yan majalisa ba, mu ba yan siyasa ba, ya kamata a bari kayoyi na INEC da muna aiki da shi. In ka je ka yi kone-kone, in ka je ka yi zanga-zanga, ba abin da zamu iya yi, tun da ba mu da sojoji, ba mu da police, ba mu da yan sanda da kowa da kowa. So mun riga mun gaya musu su bari kayanmu, in da yi zaɓe in ba ka ci ba, in da yi zaɓe in ba ka ji daɗi ba, ya kamata ka je wurin da muna kira election petition tribunal a fada musu abin da an yi ba yi daidai ba, ba ka so. In da duba in ko ke ni kaci zaɓe in ba baka ba, zai su baka, zai ce ke ni kaci. Amma bai kamata ba ka je wurin da ana yi zaɓe ka yi zanga-zanga ka yi kone-kone, ba abin da Nigeria ba so irin wannan hali.
Mr. Festus Okoye kenan, kwamishina na labaru na hukumar zaben Najeriya, a wannan ɗaki da ke duba yadda duka zaɓukan nan ke faruwa a jihohi 29 na Najeriya da kuma zaɓen ƙananan hukumi a nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ana gama masu duba lamuran harkokin zaɓe, kowa ya dukufa kan aikinsa, ana tattara bayanai. Masu sauraro, za mu ci gaba da kawo muku duk abubuwa da suke faruwa daga wannan ɗaki, in Allah ya yarda, har zuwa lokacin da za a kammala bayyana sakamakon a wannan zaɓe da ake yi. A Nasiru Adamu Alikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Alikaya, to ko me ke faruwa a zaben jihar Oyo? Ga Hassan Umar Tambuwal.
halin yanzu an kammala zaben gwamnati a jihar Oyo zaben da jama'a ba su samu fitowa sosai ba a wasu sassan Ibadan da kewaye ya wuce ya bar wasu ƴaƴan jam'iyyar APC da PDP suna zargin juna a game da rashin fitowar jama'a
sai sunana Alhaji Bala Abdulkadir Jada coordinator general na Southwest Area Community for Atiku bina nan ana tafiya ba rigima ba tashi hankali
yawan jama'a
yawan jama'a dai gaskiya abin da ka rashin jama'a su fito bai wuce illa face zalunci da ake mana ba mu mutanen PDP da kowa ya san cewa Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adama ya ci zaben sa amma gwamnati da ainihin sun murkushe wannan zabe sun hala shi zaben sa wanda kuma sun wannan sun ya zamanto zalunci ne
ana ganin wannan shine dalilin da ya hana mu jama'a su fito da yau
yana ɗaya daga cikin da ya hana jama'a fitowa kowa na cikin fushin cewa yaya za su zaba abin da suke so kuma gwamnati ce sama da fadi
tsare-tsaren hukumar zabe
hukumar zabe suna nan dai da suke ba su zo da katin zabe da ya kamata ba dan alƙawarin ainihin 1100 ne amma ba mu sani ake suka rage suke ka 550 kamar wancan karan ba ina jin wannan da ya rago ƙuri'ar sun aje mu kansu ne dan da shi suka yi rage
to yaya batun tsaro
tsaro alhamdulillah nan akwai police akwai ma muna da customer nan wuri
akwai tsaro
akwai tsaro sunana Alhaji Dallah da leader na Arewa APC na Oyo State gaba daya
ya kaga wannan zabe na yau
hakikanin gaskiya yana tafiya daidai kuma da gaskiya a wannan tafiya babu matsala ba komai komai na tafiya daidai
to ya fitowar jama'a
jama'a sun samu fitowa da amma wayannan PDP suna bi suna rarraba musu kuɗi suna wasu abubuwa da dama amma duk da haka mutanen mu nan Hausawa mazauna Kurmi nan suna ta kokarin ba su karba hannun su saboda mutum ba zai sai da incin sa ba saboda 1000 ko 2000
kai kaga wanda aka ba kuɗi
to da dama mukan bi wasu ma mu bi su su fita a guje masu bada kuɗin muna kokari a samu a kama su su daina bada kuɗi akan wannan tafiya ta mu dan tafiya ce ta gaskiya da gaskiya
amma jam'iyyar PDP tana zargin cewa abin da ya hana ma jama'a su fito da yawa saboda kun danne musu zaben shugaban kasa me zaka ce
duniya ta gani kowa da kowa ya gani a duniya an ga zaben da aka yi gaskiya da gaskiya an ga zabe abinda nake kira ga PDP su zo mu haɗu mu aiki gaba daya a gyaran Najeriya gaba daya mu taimakawa sai babu Buhari a zo a gyara kawai shine babban tafiyar magana
shi ko commissioner yan sanda na jihar Oyo shina Olukolu ya musanta cewa babu wani akwati da an kai sata a jihar Oyo
actually there was an information that boxes were snatched but on my arrival at scene we discovered that nothing like that happened
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambuwal idan muka koma Abuja kuma Hassan mai na kai ne ya duba mana lamarin tsaro a dukkan fadin Najeriya
A yanzu haka ina headquarter rundunar yan sandan Najeriya wato Lawyers Edit House kuma ina tare da mai magana da yawun rundunar mataimakin commissioner yan sanda Frank Mba yalla bai yanzu da nake magana da kai karfe 10:35 agogon Najeriya da ake gudanar da zaben gwamnati a jihohin Najeriya 29 da kuma zaben ciyamami da kansiloli a nan birnin Abuja me ake ciki ne dangane da sha'anin tsaro yanzu
so far so good the reports from across the 36 states of the federation as well as the federal capital territory Abuja
rahotannin da muke samu daga jihohi 39 da ma nan babban birnin tarayya Abuja na nuna cewa babu wata matsala Al'amura na tafiya daidai muna fata duba da irin tsarin tsaro da muka yi da kuma azamar jami'anmu tare da nasoran ƴan uwa abokan aiki a ƙarshe za a kammala komai da komai cikin kwanciyar hankali da lumana
we believe that at the end of the day all will be well that have so far started well
amma da yake ƴan magana kan ce baya bata kaɗan sa'o'i biyu bayan wannan bayani da kakakin ƴan sanda Yamin Cibiyar Demokradiyya ta Najeriya wato Center for Democracy and Development ta ce jami'anta sun ba ta bayanin kokkona kayakin zabe a jihohin Benue, Ebonyi, Rivers da Cross Rivers. Na garzaya wannan cibiya inda na tuntubi jami'in wannan cibiya Dr. Abubakar Umar Kari don karin bayani.
Rabo Kumar Gwes ta Gabas, Jihar Benue, waɗansu sun je sun kona ofishin hukumar zabe a wata makarantar primary school ta Aya wanda gaba ɗaya kayayyakin zabe na wani sashi na wannan karamar hukuma an kona su a jihar Benue kenan har yau kuma a jihar Ebonyi da safiyan yau shi ma waɗansu sun je sun yi ta'adi kwarai da gaske saboda sun kokkona kayayyakin zabe na rumfunan zabe sun kai 75 har ma kididdiga ta nuna cewa masu kada kuri'a da wannan abu ya shafa sun kai 36,392 waɗanda a yau dinnan da yake ba za su samu yin zaɓe ba saboda an je inda ake tara kayayyakin zaɓe an kona shi gaba ɗaya. Har wa yau kuma a jihar Rivers duk da yake dai babu tabbaci na kwata-kwata to amma na cewa karamar hukumar Aho da ta yamma an yi tashin hankali har ma ana kirtasin cewa wani mai suna Michael Abednego wanda ɗan jam'iyyar APC ne an halaka shi. Sa'annan kuma an ce a karamar hukumar Etnan ina jin a jihar Cross River ne an kai haji ga wani dan bautar kasa malamin zabe. To zuwa yanzu dai waɗannan ne abubuwa na tashin hankali da wakilin da muka baza a dukkan lunguna da kuma sakunan kasan nan suka ruwaito mana.
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan mai na kaina. Yanzu kuma sai jihohin Nasarawa da Filato inda Zainab Babaji ta hado mana da wannan rahoton.
Zaben gwamnoni da 'yan majalisun dokoki a jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya ya gudana ba tare da wata matsala ba. Bayanan da na samu daga wasu rumfunan zabe a nan cikin garin Lafiya, fadar jihar Nasarawa na nuni da cewa ma'aikatan zaben da kayan zaben sun iso rumfunan zaben akan lokaci. To sai dai na lura mutane ba su fito don gudanar da zaben kamar na shugaban kasa ba a mafi yawan wuraren zaben. Wasu da suka kada kuri'ar su sun bayyana min cewa ba su samu matsala ba, don haka ma ba su dade a layi wajen jira don su yi zaben ba.
Okay, sunana Aisha Umar. Gaskiya zabe yana nan ana fafata kuma da ikon Allah za a yi a gama cikin lafiya kallau ba abu mai faru.
To me kike sa ran ganin wato waɗanda kika zaba su yi miki ko kuma su yi ma 'yan Najeriya?
Na farko asibitoci, makarantu, anyoyi.
Sunana Jibrin Usman Shabu. Wannan zaben dai bai da wahala ba, da ka zo kawai za a karba a kati amma a kati reader su duba su tantance ka a baka ballot paper ka je ka jefa, babu wani wahala.
Sunana Samson Daudu daga Total Local Government. A inda kuma muna fata shine su masu gudanar da zaben su yi gaskiya. Ya kamata ne abinda mutane suna so a yi shaka.
Hajiya Halima Jabiru mai sa ido ne a zaben.
Abin sha'awa shine gabaki ɗaya ba tashin hankali, ba hayaniya, kowa yana kada kuriyar shi cikin kwanciyar hankali.
A baya akwai waɗansu kurakurai da aka samu musamman daga hukumar zaɓe. Kun duba kun ga kamar an yi gyara?
Alhamdulillah kaya ya iso da wuri, shi yasa kaga ma jama'a gabaki ɗaya kowa yana cikin zaɓen shi kwanciyar hankali.
Daga jihar Plateau ma an gudanar da zaɓen cikin kwanciyar hankali. Sai dai rashin fitowar jama'a kamar yadda Enoch Pagiel ya mun bayani.
Yanzu dai mutane ba su fita sosai yadda suka fita sati biyun da ya wuce da aka zo zaben shugaban kasa ba. Ta cikin wadada kabon din dole ana nan kira waya domin mutane su fito a zo a yi zaben.
Daga jihar Benue ma labarin bai sauya zani ba, domin kuwa bayanai da na samu daga sassa daban-daban na jihar na nuni da cewa an gudanar da zaben ba wani tashin hankali, banda 'yan tsirarin jami'an tsaro da aka sanya a cikin garin Makurdi da wasu da daman su a ƙananan hukumomin da tun can ke da matsalar tsaro. Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ja kunnen waɗanda ke da niyyar tada rikici lokacin kirgan kuri'u da su kauce wa yin hakan.
Rangama duk wayansu mutane wanda suke da wani kuduri na kawo ta da zaune tsaye wurin bayan sun gama zaben su je su yi cicirindo a wuraren da ake kirga don su tada wani damuwa, to su mai da hankali domin jami'an tsaro ba za su basu ba.
Duk da zaben na yau hukumomi ba su tsananta dokar hana zirga-zirgan jama'a sosai ba, sai dai masu jama'ar sun yi wa kansu kiyamun laini wajen takaita yawace-yawace yayin da mafi yawan shaguna da kasuwanni suka kasance a rufe. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Lafiya, jihar Nasarawan Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji. To ita kuma wakilin muryar Amurka Abuja Hawa Umar ta duba mana yadda aka gudanar da zaben ƙananan hukumomi ne a babban birnin tarayyar.
A ranar Asabar din nan ne aka gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi a duk faɗin Najeriya, tare da gudanar da zaben shugabannin ƙananan hukumomi 6 na Abuja. Da alamu mutane ba su fito don kada ƙuri'unsu ba, inda a wasu rumfunan malaman zaɓe har ma jira suke yi. Na halarci wasu daga cikin rumfunan zaben da ke Abuja, ga abin da masu kada ƙuri'a ke cewa.
Sunana Bilkisu Mu'azu, mun zo mun kada ƙuri'a mu babu wani matsala. An fito dai
amma gaskiya ba sosai ba bayan da ya kamata ba. Wasu sun tafi state din su. Ko da ba su da katin zabe a can za su ce za su je gida su ba da support. Wasu kuma dama gaskiya sun ce ba za su fito ba.
Sunana Hassan Muhammad.
Irin fatta ku kamar ba mutane an yi zaben an gama ne ko yaya?
Turnout is very low not compared to the presidential election amma mutane sun zo sun kada kuriyan su sun koma gida kalilan ne dai suka tsaya sun da kin san wani sun ce wai a kasa hatsari kuma muna so dai su hukuma da Allah su da enlighten din mutane problem in most of the people they are not enlightened they feel tunda ba a zaben gwamna anan ba su san ma za a zabe dan majalisa da kasuloli ba so ina gani wannan ya kamata from time to time kafin election mai zuwa a sanarwa mutane a rika enlighten din su
za ki gabatar min da kanki
sunana Hajiya Hawwa Musa dan tsoho
yaya zaben ya gudana a wannan rafa
wannan zabe kan alhamdulillah da mutane ba za su fito ba bai kaman wancan na babaka amma wannan karan sai kuma daga baya ana ta kiran su kowa na fito a hankali kuma an kada zabe alhamdulillah
ka gabatar min da kanka
sunana Nasir Muhammad ina wakiltan jam'iyya na APC
to ya zabe ya gudana a wannan rafa
ya tafi daidai ba wani matsala alhamdulillah kayan aiki ya iso cikin lokaci ya zo karfe 8 mutane sun fito sun kada kura'ansu kuma ba wani bambanci a nuna bambancin kai Fahushe ne yamuri ne berbe ne security dai tsaro dai alhamdulillah mun samu tsaro
to ko zaka faɗa min sunanka
sunana Okasha Hassan Abdullah
ne wakiltar wani jami'a
SDC
to yaya zabe ya gudana a wannan rumfa
zabe dai gashi nan dai da aka fara da safe mutane suna zuwa daddai ba dai kamar da cinkoso mutane suna zuwa daddai kamar mutane dai ba sa fitowa zabe kenan amma ba mu sani ba ko an jima mutane za su zo su yi zabe mu kan mu ma abin da muke ta fada kenan mutane ba su fito sun yi zabe ba
zuwa dai yamman nan ake sa ran fara samun sakamakon zaben Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gai Sheikh Hawwa Umar idan muka dunguma zuwa jihar Imo kuma zamu ga cewar hukumar INEC ta sake samun matsala wajen kai kayayyakin zabe akan lokaci Alfonso Okurugbe ya hadu man da wannan rahoton
a jihar Imo an sake fuskantar gazawar hukumar zabe wajen tura jami'anta da kayan aiki rumfunan zabe da wuri lamarin nan kuma ya janyo cece-kuce daga jama'ar da suka fito don su zabi gwamna da kuma ɗan majalisar dokokin jihar
I put on a game the 7 o'clock, Otoche. Urubu, a little in the Potrani. Hansi Pajuripe, I ain't checking the little with 7 o'clock.
Emmanuel Kaderomba and Eke Chewa. Mozon and Tokarfe Boko in Asafi. Kumari and Zumai Katanza Deva Suzoba. Sunche Mujira, Kumamana Tajira. Gashi and Zakarfe Womani. Yanzuba Musana Iba. Sabo da Mota and Esel Koma Gida Siki. Munga Jida Jira. Haka my goodness, Mwogu, what chetachi?
I've been here for some time, like an hour or so, but nobody's here, even the INEC at all staffs and the people in charge of the papers and whatever, they are not here up to now. They have not seen anybody.
Munjima anang, kamar awa guda, amma har yanzu ba ma'aikacin INEC da ya kara su, ba mu ga kowa ba. Ya kamata a ce mun yi nisa yanzu, akalla ko da tantance masu zabe. Amma ga mu nan kara zube, sai jira muke, kuma za mu ci gaba da jira sai sun zo. Koya ake hangen zabukan za su gudana a fadin jihar. Professor Francis Ezoni shine commissioner gudanar da zabukan jihar Imo kuma ya shedawa muryar Amurka cewa
Sure, when change the election goes well, I don't care who wins. We are not representing any person. We want to do the right thing.
Yace tabbas abinda muka sa gaba shine gudanar da zaben nan da kyau. Ba mu damu da wanda zai lashe zaben ba. Ba ma wakiltar wani dan takara. Muna so mu yi abin da ya dace. Yanzu kimanin ƴan takarar gwamna 74 da kuma ƴan takarar majalisar dokokin jihar 981 ne suka shiga zaben wannan karon a jihar Imo. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
To madalla gaida Alfonso. To shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 4 saura minti 5. To a can jihohin Barna da Yobe kuma wakilin muryar Amurka Harun Dauda ne ya zagaya domin ganin me ke faruwa a wannan kunan.
yanzu haka ina cikin camp ne na Muhammad Gwani College of Legal Islamic Studies ake kira aka tsin da Bakolis a kuma yanzu mutane ne da dama nake gani wanda sun zo don kada goriyar su wanda suka da mata da maza daga dukkanin su a zuzuru wasu tsaye wasu kuma nan alai nan kokarin kada ta su goriya su zabi kuma wanda zai kasance musu gwani nan da shekaru hudu masu zuwa
Biyo da 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 bi Abadam.
Daga Abadam ko? Eh tare ku ko duka?
Ni tare ne wajen mu duka.
Ya zabe ya gudana?
Ah alhamdulillah an gode Allah.
To
an yi takalau lafiya an wanda lafiya.
Ke ma kin je Niger ne kika dawo Nigeria ko?
Eh na ta hin Niger tukuna na zo nan gurin yara na ne dubo.
Allah bada sa'a.
Amin.
Ga mama kuma sanu mama.
Sanu fa.
Ke ba ki zabe ko?
Na yi zabe baba na.
To, ke ma daga ina kika zo?
Ko daga Abadam din ne muka tashi.
To ya zaben ya gudana.
Alhamdulillah.
To mama tunda Allah sa ku yi zabe. Kamar fatan ku na menene wanda kuka zaban Allah ya ba su nasara mai kuke so su yi muku?
Allah ya maida mu gare mu.
A maida ku garin ku. Wato kuna neman dai a samu da zaman lafiya.
Insha Allah rabbi.
To Allah ya sa.
Amin kuma.
Ke ba mama na?
Allah ya ba mu. Daga Tumur na fito.
Daga
Abadan.
Abadan ko?
Muna Tumur yanzu.
Tun Allah ya sa kun yi zabe menene fatan ku da wanda kuka zaba mai kuke so su yi muku?
Mun yi fatan Allah ya sa zaunar da ita cikin lafiya. Allah ya kwantar da hankalin mu. Allah ya kade hauda tausayi. Kaji bayan haka Allah ya sa mu samu gidan mu, garin mu, wajejen mu. Gonakinmu Allah ya sa mu samu.
Da kuma tuntubi wasu kananan hukumomi da ke makwabciyar jihar Borno wato jihar Yobe don jin yadda suka kada ta su kuriyar kama abinda wasu suke cewa.
Kana magana da Ibrahim Haruna wato yanzu dai ina karamar hukumar tarama local jamam cikin garin babban gida ba wani damuwa mutane sun fito suna yin zabe kamar yadda duk ya dace ne ba wani problem komai wallahi.
Sunana Gambo Baro Fataskum da Tsohuwar Katsuwa.
To ya yanayin zabe gudana a Fataskum jike jihar Yobe.
Alhamdulillah zabe dai ba abin da zamu ce sai godiyar Allah sai godiya saboda zabe dai yanzu muna ciko da tarbaci ba yi ba hankali kwance jama'a kuma san fito sun kada kudin su alhamdulillah sai dai godiya Allah.
Tunde aka so mu hada hancin alƙalman zaben da aka gudanar a yau Asabar din nan wadiyar da gwamnati da kuma ƴan majalisun dokokin jiha Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To ma adalla a gaida Haruna Dauda. To da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
ƴan Najeriya sun kada ƙuri'a yau Asabar domin zaɓo gwamnoni 29 a cikin jihohi 36 na ƙasar da ta fi kowace girma a bin tsarin demokuraɗiyya a nahiyar Afirka yayin da ƙasar take ƙara ɗaukar matakan soja sakamakon hare-haren da ake kaiwa ofisoshin hukumar zaɓe a wasu wurare. An gudanar da wannan zaɓen ne bayan zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar makonni biyu da suka shuɗe inda shugaba Bashir Muhammadu Buhari ya lashe zaɓen a karo na biyu. Ana sa ran za a samu fafatawa mai zafin gaske a wasu wurare tsakanin manyan jam'iyyun siyasar ƙasar guda biyu waɗanda suke mulki a jihohin ƙasar da ma wasu jihohi da tattalin arzikinsu ya fi na wasu ƙasashen nahiyar Afirka. Masu zanga-zanga kin jinin gwamnati a kasar Venezuela sun yi aron gaba da jami'an tsaro a yau Asabar a wani wuri da aka kebe domin gudanar da taron gangami a Caracas babban birnin kasar domin bayyana damuwarsu ga irin hali da ake ciki a kasar na rashin wuta lamarin da ya mummunan tasiri a kan tattalin arziki da siyasar kasar shekaru da dama. Magoya bayan madugun 'yan adawa Juan Guaido sun da suka taru a gandun taro na Avenue de Victoria sun yi ihu suna kutsawa a cikin 'yan sandan.
To madalla kafin mu yi sallama muna mika sakon ta'aziyar mu ga Alhaji Kabir Yayo Ali bisa ga rasuwar uwansa Malam Ibrahim Ali baban yara a unguwar Sabon Ibadan. Allah ya ji kansa da rahama ya kuma kyautata namu karshen. To da wannan ko muka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Haka kuma karamanta za iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voa@.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu amma madam Baba Yakubu Makeri da ita na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma engineer mu ne Mr. David Mr. Phil Hashin Gumar ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum.